A yanzu haka dai kimanin mutane 40 ne a ciki har da wani basaraken gargajiya, wasu ƴan bindiga da ake kyautata zaton masu garkuwa da mutane ne domin neman kuɗin fansa suka yi awon gaba da su a jihar Naija da ke arewacin Najeriya. Wannan al'amari dai da ya faru daga ranar Asabar dinnan da ta gabata ya zuwa ranar Litinin dinnan. An yi shi ne a garuruwan Fando gari da kuma Kukoki, sannan da garuruwan Beni da kuma Kukawo, dukkaninsu a yankunan ƙananan hukumomin Rafi da Sarkin Fawa masu iyaka da jihar Kaduna. Ga dai ƙarin hasken da na samu daga wasu mazauna waɗannan garuruwa da lamarin ya shafe su kai tsaye.
Tsakani da Allah, muna cikin ƙarƙarzon mutane mu da yawa, muna cikin gidajensu da yara da mata ana kwana cikin jeji ne. Akwai wasu ɗan adadin da aka zo aiki na fasfe shi da sa aikar yi tara.
Tafiya yau din nan.
Mutum uku. Akwai kuma farin kaya su kuma mutum uku duka yan anguwa da ne.
Wata yaushe ne kenan?
Yawwa, ta ci bari mutum mutum shida aka ɗauka. Duwan wayanki tsakanin da Allah maganan gaskiya, domin ni dai gama da muke yanzu magana daga sun kashe yayana malami ne na malamin tafsiri cikin kwana cikin wajen da kwanakin ba a daɗe ba. Suka tsara komowa suka ɗauki mutum shida a kyan.
Alhaji yaro garkuwan kagara. Abin da ya faru jiya a Fando gari an yi kidnapping mutane, wato masu garkuwa da mutane sun sace mutum aƙalla 14 aka sace, bayan wannan kuma aka sace wani a mangurori a jiya ɗin kuma.
Don zan ce mulla mutane nawa kenan aka kwashe zuwa yau din?
To gaskiya aƙalla za su kai 20.
Sunana Salu Sa'idu Ridwan. Uku a Kukawu, hutun hudu a Kukawu da dagacin Kukawu da ƙanin ya mata guda biyu, mata aure guda biyu, sannan suka shigo nan Benin suka kwashe 'ya'yan hakimin gari 'yan mata guda biyu da kuma wani yaya na Alhaji Ahmad. Mutum bakwai kenan, da waɗancan na Ikwa da na Kurmin Baba mutum 14 ke na turkwasa.
Da wanda shi mai garin wani hali, kun ji labarin shi?
Har yanzu ba wani labari. Duka ba labari, garin dai kowa ma yana hargitse, yanzu garin dai kusan kowa duka kowa yana a cikin kine.
A lokacin da na kira kakakin 'yan sandan jihar Niger DSP Abubakar ɗan Inna, na fara yi masa bayani akan mutanen Fando gari da aka kwashe, sai ya ce in bari zai kira ni, kuma har ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto babu wani bayani.
Fando gari cewa an sace masu garkuwa da mutane sun ɗauki mutane kusan 20 daga jiya, daga shekaran jiya zuwa jiya zuwa yau. Me za ku ce game da wannan abu?
Wannan al'amari dai ya jefa dubban jama'a cikin wani yanayi na zulumi a daidai wannan lokaci da babban zaben Najeriya ke kawo jiki, yayin da matuni wasu suka ƙaurace ma garuruwan nasu. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.